Vamos.
Irin yadda aka yi jana'izar kalal ayyuru ciro ma bako kenan wanda Allah ya ware su a jiya bayan wani harin kwantan bona da ake zargin cewa wasu ayan bindiga ne suka kai masa a gamar hukumar Dambo da ke jihar Bondo a lokacin da aka ce yana sintiri tsakanin garin Dambo da sabon gari. Marigayi Kwamil Bakure shi ne kwamandan rundunar soja na garin Dambo da kuma aka ce an far masa ne tare da wasu ma'aikatansa guda biyu wadda dukkaninsu Allah ya ɗauke kiransu. Sai dai an gudanar da jana'izar kalal bakon ne a bainar babban hafsan sojan ƙasar Najeriya wato Lieutenant General Tukur Yusuf Baratai tare da wasu manyan sojojin kasar a barkin soja da ke mai malari yayin da gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya bayyana Kanal Bako a matsayin jarumi jajirtaccen soja wadda bai tsoro. Ya ce jajirtaccen ne aikin soja kuma tun da yake garin Dambuwa ba taɓa cin sa yaƙi ba. Mutum ne yake hakikin cewa kan ayyukansa na soja da kuma ya san ya kamata kuma yana ɗaya daga ciki wanda suka karya lagun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram a jihar Borno kai har ma da jihar Yobe. Na san Kanal Bako shekaru uku da suka gabata kuma na san irin ƙwazonsa. Ya ce muna roƙon Allah Ubangiji ya gafarta masa ya sa makomarsa gidan aljanna ne.
Please to announce that Government of Borno State will provide a cooking house to his families. Government shall also support the family. Government will release a check of 20 million naira for them to now take care of themselves. The check will be handed over to the family later.
Yace na samu labarin cewa Kanal Bako bai da gidan kansa da haka zamu taimaka a gwamnatance, zamu sa ma iyalansa muhalli kuma zamu tallafa musu da cikin naira miliyan 20. Za su samu wannan ciki ko yau ko gobe da safe a cewar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum. To ko ya mutanen Dambo suka ji da rashin wannan komanda?
Muhammad Jibrin kira kan kasuwa ma an rufe shago an rufe kowa ya zauna kowa kamar shi kadai ya faruwa wallahi wani yayi zazzabi abun da kawai sai wallahi muna cikin kyakkyawan mu'amala da kuma kyakkyawan zamantakewa mu kan dai a iya sani mu kan gaskiya bayan can da kan ba mu yi sojan da mun yi zaman lafiya da shi jirin shi ba sun ta mutanen gari yana mutum kamar ya kuma duk shawara mai kyau ka ba shi yana daukawa kuma koyaushe ne yana cewa mu haɗa kanmu duk abin da ba shi a tsakanin mu yi kokarin mu cire duk yanda ya kamata mu yi kai abu zuwa gaba mu ce da kasanmu gaba mu yi kokari aikin soja dole akwai abubuwan da wani lokaci ba za ka gane ba amma yana da kyau mu haɗa kai mu ce da kasanmu gaba.
Ɗaya daga cikin masoya garin Dambo kenan ke bayyana yadda dangantakar sai kasance tsakanin su da wanda sojan Najeriya da Allah ya ware su a Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.